الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi, wanda yake safiyar 21 ga watan Zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, shekara 1441, wanda ya dace da ranar 12 ga watan July shekara miladiya ta 2020. Wannan shine wato darasi na 87 cikin jerengar darussa daga littafin Alfiyatul Hadith ta Imam Al-Hafiz أبو الفضل عبد الكريم ابن الحسين سوري عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الإمام العراقي يرسني الشكرة تقريب تقوص بشدة بين كدر من زوغ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زابو تاشي كيبي عندما ليكي فلا يتي المتفق والمفترق دق بيتي ندري تركينا دا أين هو تو أشرن دا شدة يتي ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعدة نحو ابن أحمد الخليل ستة وأحمد بن جعفر وجده حمدانهم أربعة تعده ولهم الجوني أبو عمران اثنان والآخر من بغدان كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباؤهم ومنهما في اسم فقط ويشكل كنحو حماد إذا ما يهمل وإن يك ابن حرب نو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد عن التبو ذكي أو أفاني أو ابن منهال فذاك الثاني ما لن يتي المتفق والمفترق wato bayani akan sunaye wanda suke al-muttafiq suke iri daya a wajen zanan harfan da karantawar da komai, wato a faɗi suna daya amma kuma mutane da dama suna ansa shi. Wal-muftariq da kuma waɗanda sun rabu kenan, suna iri daya Muhammad dan Ahmad amma kuma sama da mutum daya suna amsa wannan sunan. Wannan yana da muhimmanci sosai a gun malaman hadisi, rashin sanin shi yana kawo illoli iri daban-daban. Zaka ga kusan dukkanin littafai na mustalahul hadith suna tattaunawa game da wannan. Al-Misali at-Taqrib na An-Nawawi da sharhin sa na Tadribur Rawi na Suyuti, haka Al-Iqtirah, haka Al-Manhalus Rawi, haka Iksar Ulumul Hadith na Ibn Kathir, haka kuma Nuzhatun Nazar da Tawdiul Afkar na Sana'ani kenan, da duk littafai makamantan waɗannan zaka ga ainihin wato an tattauna akan wannan mas'ala biddika. Wannan ita ce mas'ala ta nau'i na 54 a cikin kitabu na Ibn Salah na dan Salah. Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alayhi kamar al'adarsa anan ma yana da littafi na musamman akan wannan qadiya, kamar yadda wannan ya kira shi wato As-Sakhawi ke cewa kitaban nafisa, yake cewa sannafa fihi al-khatibu kitaban nafisa. Khatibu ya rubuta littafi mai daraja wanda an samu wani malami yayi tahqiqin sa, shine wato Dr. Muhammad Sadiq Aidan, wanda ya tahqiqin sa ya samu PhD akan sa a jami'a ta al-Imam Muhammad Ibn Saud al-Islamiyya, kuma an buga shi kamar yadda abokin sa zamilin sa yake ba da labari wato Dr. Abdul Karim Al-Khudair, Allah ya saka musu da alkhairi. Haka nan wannan littafi an ba da labarin cewa Ibn Hajarin yayi sharhin sa da talkhisin sa, yayi talkhisin sa ya rereye shi. Abinda yasa malamai suke ba da muhimmanci akan wannan shine dan a guje ma samun iltibasi, samun rikicewa, mutum daya a dauka mutane ne da yawa ko mutane da yawa a dauka mutum ɗaya ne wanda kuma ka ji iya sa hukunce-hukuncen da za a yi su canza baya ga wancan tafin da aka bata khatibu na da wani al-muwaddih li awham al-jam'i wa tafriq wannan kina ta gaci to abinda malam da yake cewa yace walahum su malaman hadisi suna da al-muttafiqu abinda suke ce ma al-muttafiq wal-mufariq min al-asma'i wal-ansab kin sunaye ko nasaba da suka yi ɗi daya amma kuma suka bambanta wajen mutanen da ake fada musu ma lafduhu wa khattuhu muttafiqu wanda da lafazin da rubutun duka iri ɗaya ne lakin sai dai kuma musammayatuhu li'idda yana sunan na fadawa ne akan mai riwaya idda fiye da daya wannan shine ma'anarsa a takeice to kashe-kashe ne kala daban-daban kashi na farko shine da za a samu sunan su da sunan iyayensu yayi daidai ana buga misali da Khalid ibn al-Walid kaga akwai sahabbai guda biyu masu wannan sunan akwai shahararren sahabi komandan nan Khalid ibn Walid al-Makhzumi radiyallahu anhu wanda yake walakabi da Saifullah akwai kuma wani ba ansari wanda ya je Siffin tare da Sayyidina Ali haka aka ce ma wa abla bala'an hasana akwai tarjuma sa a cikin abin nan al-Isaba da al-Isti'ab na Ibn Abdul Barr to haka nan kuma baya ga su akwai ma wasu Khalid amma dai wannan sune shahararru haka idan ka dauki misali Malik ibn Anas akwai imamul mazhab imamu darul hijra rahmatullahi alayhi akwai kuma wani kuma wanda yake shi kuma mutumin Kufa ne wanda yake da karancin hadisi wanda dabakarsa kusan daya ce da ta Malik kuma har ma ana ba da labarin cewa Zuhri yayi riwaya na hadisi daga shi wannan Malik dan Anas din mutumin Kufa ayinda ma yake cewa hadathani fatan yuqalu lahu Malik ibn Anas hadisin Furai'a wannan da ya taro da hadisin nan da yayi da kissa ta ainihin batu akan saki din nan shi ake nufi da hadisin Furai'a sai binnan Zuhri yake cewa hadathani fatan yuqalu lahu Malik ibn Anas wannan matashi da ake cewa Malik dan Anas ya bani hadisi inda wannan har ya ga wasu suka yi kuskuren cewa ai riwaya ce da Zuhri yayi daga Malik dan Anas amma abin da yake a kashin gaskiya da malamin suka tabbatar ba Malik dan Anas dalibin sa ba al-Usbahi al-Madani ba wani Malik ne dan Anas mutumin Kufa to irin wannan yana ana samun iltibasi sosai malai yace nahu ibn Ahmad al-Khalili sita kaman Ahmad ibn Khalil ibn Ahmad na kaman dan Ahmadu al-Khalil Khalil dan Ahmad yace akwai mutane shida kamar yadda Ibn Salah ya lissafa akwai mutun shida masu amsa irin wannan sunan na farkon su shine al-Khalil ibn Ahmad ibn Amr ibn Tamim Abu Abdurrahman al-Farahidi al-Azdi wannan babban malamin nahawun na mutumin kasar Basra wanda yake danganta mishi kirkiro arudi wanda shine mai kitabul ayn malamin Sibawi wanda aka haife shi shekara ta 100 daidai yana da riwaya hadisi daga su Asim al-Ahwal da wasun su Ibn Hibban ya ambace shi a cikin As-Siqat al-Imam al-Dhahabi mai mushtarjama a cikin Sirar Rabi'u Nubala cikin mujalladi na 7 babban malami ne na ainihin wato hadisi da lugal arabiya mai takawa da gudun duniya an yi sabani akan shekarar mutuwar sa suna ganin shekara ta 175 wasu suka ce da 70 daidai wasu suka ce da 60 da wani abu wallahu alam ana cewa wai baban shi shine farkon wanda aka fara sanyawa suna Ahmad a musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abubakar ibn Abi Khaisama ya fadi da shi da al-Mubarrid a cikin al-Kamil haka Ibn Hajar ma ya hakaito wannan magana daga wasu malamai to sai dai wasu malamai kuma sun ci gyaran wannan magana cewa akwai wasu wanda suka rigaye shi da amsa sunan Ahmad kamar Ahmad ibn Habs ibn al-Mughira al-Makhzumi wanda yake miji ne ga Fatimatu yar Qais ana mishar koya da Abu Amr al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito hadisin sa kamar yadda yake cikin littafin wato Tahdhibut-Tahdhib sannan akwai kuma baya ga shi akwai Ahmad ibn abin nan Ahmad wanda yake da riwayan abin nan Ahmad Abu Muhammad Ahmad wanda ya riwayan wuturi cewa wajibi ne din nan duk da shi kishi ana cewa mashhuri sunan sa sunan baban nashi abin nan sunan sa Mas'ud ne ko Ahmad wallahu alam sannan akwai Ahmad ibn Ja'far ibn Abi Talib wanda dan gidan Asma'u ne an ce ta haife shi a Habasha kamar yadda Waqidi ya kawo a cikin sirar sa da magazi haka Ahmad baban Abu Safari Ahmad Sa'id ibn Ahmad Abu Safar kenan waɗannan da suna cikin waɗanda aka yi istidrakin cewa an riga sanya musu suna Ahmad kafin mahaifin Khalil ibn Ahmad amma wacce ita ce magana mafi shahara wallahu a'lam to wannan na farko kenan daga cikin wato abin da yake Nahaw ibn Ahmad al-Khalili sita mutum na biyu shine Ahmad Khalil ibn Ahmad ibn Bishr ibn al-Mustanir Abu Bishr al-Muzani shi kuma wannan mutumin Basra ne wanda malamin su Muhammad ibn Yahya ibn Abi Samina ne da su al-Musnadi malamin su Bukhari kenan shi ma ibn Hibban ya ambace shi a cikin as-Siqat wannan kenan na ukun su shi ma mutumin Basra ne shine al-Khalil ibn Ahmad al-Basri wanda Abu al-Fadl al-Harawi ya ambace shi a cikin Mushtabih Asma'il Muhaddithin haka Ibn Jawzi ya kawo a cikin At-Talqih ya ba da labari akan sa to sai kuma na gaban su na hudu shine Al-Khalil ibn Ahmad ibn Muhammad ibn al-Khalil Abu Sa'id as-Sijzi as-Sijzi al-Faqih al-Hanafi wanda alƙali ne a ƙasar Samarkanda yana da riwaya daga malam daga cikin malaman shi akwai Ibn Khuzaima da Ibn Sa'id da Abu al-Qasim al-Baghawi da makamantan su akwai daliban shi akwai Al-Imam al-Hakim da haka zaka ga Hakim ma ya ambaci shi a cikin tarihin Al-Sabur haye ba da labarin cewa ya rasu ne a ƙasar Samarkanda a shekara ta 378 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyar din su da yace sita masu suna Al-Khalil ibn Ahmad shine Al-Khalil ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Abu Sa'id al-Busti al-Muhallabi shi ma wannan alƙali ne Bashafi ibn Salah ya ambace shi da shi da na gabanin sa din can wannan yana daga cikin malamai Imam al-Baihaqi sannan na shidan su shine Al-Khalil ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad Abu Sa'id shima al-Busti sun yi kama da wancan wallahu ta'ala a'lam to baya ga waɗannan shidan akwai kuma wasu da aka ƙara daga cikin su akwai wato Al-Khalil ibn Ahmad al-Baghdadi wanda yake riwaya daga Sayyar ibn Hatim ibn an-Najjar ya ambace shi a cikin littafin shi Az-Zayl wato Zayl Tarikh Baghdad akwai kuma Al-Khalil ibn Ahmad Abu al-Qasim al-Misri wanda mawaki ne shi kuma shi ma akwai labarin sa a tarihu Misr akwai kuma Al-Khalil ibn Ahmad ibn Ali Abu Tahir al-Jawsaqi as-Sarsari limami ne a wannan garin na Sarsara akwai labarin sa a cikin littafin Mu'jamul Buldan da kuma Shadratu Dhahab da Al-Ibar da kai kuma wasu dai waɗanda ba waɗannan ba ba sai an yi istiqsa'i ba akwai wata magana da Ibn Hajar ya faɗa a cikin Tahzibu Tahzibu take da amfani ƙwarai bari mu ji abin da yake cewa wa amma man yuqal lahu al-Khalil ibn Ahmad ghayr al-Arabi wal-Muzani wa man qaruba min asrihima law sahha fa jama'atun tazidu iddatuhum ala al-ashra haka yace mutan da yake cewa al-Khalil ibn Ahmad banda Khalil ne Arudi banda kuma wancan al-Muzani wa man qaruba min asrihima da wanda suka kusa da zamanin su yace law sahha in ya inganta fa jama'atun to mutane ne wanda tazidu iddatuhum ala al-ashra sun wuce mutum 10 yace wa kadda kartum fi ma kasabtu fi ala ulum al-harif ibn Salih na rubuta na faɗe su a cikin abin da na rubuta akan ulum al-hadith wato an-nukat kenan da ya al-Ibn Salah nukat da yayi yake cewa wasabaqani shaykhuna fi nukati ila nahwi nisfi malamin mu al-iraqi shi kuma ya riga yayi a cikin nashi nukat din shi ma da yayi yace wato at-taqayyud wal ibah kenan yace ya riga yayi wajen mutun shida ya riga yayi fadan wajen mutun shida to daga cikin irin waɗannan kuma ha ila yau ga misali irin su wanda sahawi ya kawo a cikin fathul mughith kaman ayyub bin sulaiman an ce akwai mutum 16 masu irin wannan sunan akwai ibrahim ibnu yazid akwai mutum 13 a cikin masu riwaya masu irin sunan ibrahim ibnu musa mutum 12 ali ibn abi talib mutum 9 ibrahim ibnu muslim akwai mutum 8 umar ibn al-khattab akwai mutum 7 masu amsa sunan anas ibn malik akwai mutum 6 aban ibn usman akwai mutum 5 yahya ibn yahya akwai guda 4 ibrahim ibn bashar akwai 3 usman ibn affan akwai mutum 2 in kana so kaga irin waɗannan sunayen sai ka koma koda nan kusa koda tahzibul tahzib ko taqribut taqrib taqribut tahzib kana zuwa kan wani babi na wani harafi zaka ga sunayen duka a jere irin kaza da wana da wana ga sunan a jere da abubuwan da suka bambance su والله اعلم سيتي واحمد بن جعفر وجده حمدانهم اربعه تعد سنه واحمد نو الى بي شيني كمان احمد بن جعفر واتو وند سنن سا ده سنن بابن سا ده سنن كاكنن سو سكاي دا غبا اوكو كينن شيني يتي كمان احمد بن جعفر وجده حمدان وند زو ده كاكنن سو ا مدايين حمدان يتي تعده هكا اكي امباتن سو انا كيرغاس wannan su ma suna da yawa arba'atun akwai mutum hudu mafi shahara a cikin su shine Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan ibn Malik ibn Shabib wanda yake mishi alkunya da Abu Bakr mutum Bagdadi ne al-Qati'i wanda ya zauna a Qati'atu Daqiq sake ce mishi al-Qati'i a zamanin sa kamar da suka ba da labari ya kasance shine Musnad al-Iraqi a zamanin shi yana da riwaya daga Ahmad ibn daga Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ya rawaito Musnad a hannun sa ya rutu a tarihi da zuhud da masail dukkan su na Ahmad ibn Hanbal sannan daga cikin daliban shi akwai manyan malamai irin su Ad-Darqutni da Ibn Shahin da Al-Hakim da Al-Barqani da Abu Nu'aym ya rasu a watan Zulhijja na shekara ta 368 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu kamar shekara 95 a duniya Allah ya gafarta mishi nabiyin su shine Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan ibn Isa Abu Bakr al-Siqti al-Basri wanda yake riwaya daga Abdullah ibn Ahmad ibn Ibrahim al-Dawrati da al-Hasan ibn al-Musanna al-Ambari sannan daga cikin daliban sa akwai Abu Nu'aym da wasu su ya rasu a shekara ta 100 abin nan wato shekara ta 364 bayan hijira ta manzo Allah sai lokacin da ya rasu an ce ya wuce shekara 100 sannan na uku su shine Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan Abu al-Hasan as-Sara at-Tarsusi wanda yake riwaya daga Abdullah dan Jabir da Muhammad ibn Hasan at-Tarsusi da wasun su ya zo na kasar Misra sai na hudun su shine Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan ad-Dinawi wanda ke riwaya daga Abdullah ibn Muhammad ibn Sinan ar-Rawhi shi kuma yana da dalibai irin su Ali ibn al-Qasim da Muhammad ibn Abinnam irin su Ahmad ibn al-Qasim ibn Shaban to irin kwatankwacin wannan hayi layo zaka dauka misali irin su Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad an ce akwai mutum uku wanda suke sun zamani daya kuma sun muta dukkanin su a shekara ta 360 akwai Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad abinnan Abu Bakar al-Ambari al-Bundar wa dan gidan Abu Bakar al-Ambari baban shi shine Al-Haytham ibn Imran jikan Al-Haytham dan Imran ne ana mishi alkunya da abinnan abinnan Abu Bakar sannan akwai Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad wanda ibn Kinana shi ma Abu Bakar al-Baghdadi al-Mu'addib sannan akwai Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Matar Abu Amr an-Naisaburi akwai su manyan malamai guda biyu su ma da suke da suna irin haka waɗanda sunan su yazo iri daya kuma sun mutu a shekara guda shine shekara ta ainihin wato 327 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daya daga cikin su shine wato Abubakar Al-Khara'iti, malami shahararre wanda yake littafin Bukhari wal Akhlaq da Masawil Akhlaq, shi ma sunan shi Muhammad ibn Ja'far ne ibn Muhammad. Sannan dayan kuma shine Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Nuh Abu Nu'aymin al-Baghdadi. Gasnan dai ire-iren su waɗannan suna nan da yawa misalan. Daga cikin misalan da za a iya bugawa akwai Muhammad ibn Ahmad ibn Umar al-Saudi. Ana cewa mutum biyu ne, ɗaya daga cikin su malami ne Bashafi'i, ya karantar da su su al-Imam as-Sakhawi kamar yadda ya bada labari a cikin Fathul Mughith. Ɗayan kuma malami ne Bahanafi, masanin fiqh, shi ma yayi zamani da su. Sai malami ya ce walahumul jawni Abu Imran, sannan walahumu su malaman hadisi suna da wani kuma irin wannan shine kamar al-jawni Abu Imran, haka za ka da shi al-jawn Abu Imran. Ithnani su biyu ne, dukkanin su mutanen garin Basara ne. Ɗayan su shine Abdul Malik ibn Habib, babban tabi'i wanda ya rasu kafin shekara ta 130. Ɗayan kuma yace wal akharu min Bagdana, ɗayan kuma daga Bagdada. Wannan loga ce game da Bagdad, a ce Bagdana loga ce sananniya game da Bagdad. Ya ce ya kwata da Bagdana dan ya dace da ma'aunin shi kuma wannan ɗayan na ɗan Bagdada sunan shi Musa ibn Sahal ibn Abdul Hamid, wanda yake riwaya daga Rabi'a ibn Sulaiman da Tabaqassa. Daga cikin dalibansa akwai Imam Tabarani da Al-Isma'ili. Duk da ba su da kusa a zamani, amma dai ana samun shabahi tsakankanin su. Al-Jawni din da aka ce wasu kabila ne cikin Azdawa, batan ne min Azd. Daga cikin misalan wannan haila kuma akwai malam Abu Sulaiman Ad-Darani, wanda shi ma mutum biyu ne. Akwai Al-Dimashqi, akwai Al-Ansi. Daya daga cikin su wanda yake Al-Aqdam shine Abdurrahman ibn Sulaiman ibn Abi al-Jawni, wanda ya kai har zuwa shekara 190. Ɗayan kuma shine shahararren zahidin nan, Abu Sulaiman ad-Darani az-Zahid al-Shahir, sunan shi shi kuma Abdurrahman ibn Ahmad ibn Atiyya. To amma kaga an fi sanin su kowa da Abu Sulaiman din ad-Darani din. Shi sun yi zamani da wancan, amma dai shi ya musu daga baya don ya rasu ne shekara ta 222. An haife shi wajen shekara ta 140. Daidai lokacin da wancan yana duniya. To haka dai suna nan misali da dama ire-iren waɗannan. Malam ya ci gaba da cewa kaza Muhammad ibn Abdullahi, hakanan Muhammad dan Abdullahi huma min al-Ansari, akwai mutum biyu daga al-Ansar. Wannan shine nau'i na hudu kenan. Kowa a cikin su na farkon su shine Muhammad ibn Abdullahi ibn al-Musanna ibn Abdullahi ibn Anas ibn Malik Abu Abdullahi al-Qadi, malami ne fiqa ne cikin malamai, yana da juz'i mai uluwi sananne, yana daga cikin malamai Imam al-Bukhari har shekara 215, a lokacin ya rayu kamar shekara 95 kamar da malamai suka ce, ko da 7 ma. Dayan kuma wala'i ne shine Muhammad ibn Abdullahi ibn Ziyad Abu Salama, wanda shi kuma da'ifi ne, yana da karancin hadisi ma, ya daɗe a duniya kwarai, ya rayu har fiye da shekara 100. To waɗannan shi ya ce zushti bahi suna da abin da akwai iskali game da su, saboda ɗaya mai rauni ne, ɗaya amintacce, kuma suna da kama da juna ta wajen suna. Sannan dukkaninsu sun zauna ƙasar Basara, kuma suna da riwaya dukkaninsu daga malamai ɗaya irin Humayd ibn Tawil da Sulaiman al-Taymi da Malik ibn Dinar da Qurra ibn Khalid, duka waɗannan malaman su ne. To shi sa ya ce zushti bahi, akwai rikici a kansu, don haka malamai suke tantance su, ba don su kaɗai ne masu irin sunan ba. Nau'i na biyar shi ne ya ce summa Abubakar bin Ayyash, sannan sai Abubakar ɗan Ayyash. Lahum agun malaman hadisi salasatun, guda uku ne. Kad bayyanu, ana karanta da bayyanu mahallahum, an bayyana ko kuma buyyinu, an bayyana su mahallahum a inda ya kamata a bayyana su. Na farkonsu shine Abubakar ibn Ayyash al-Kufi, al-Qari din nan, shahararren qari'i daya daga cikin masu riwaya ta kira'ar Asim wanda an yi magana akan shi a baya sanda muke magana akan alkuna da kuma sabanin da akai akan sunan sa ya rayu kusan shekara 100 ya dade a duniya kware daga shi kamar da aka ba da labari na biyun su shine Abu Bakar ibn Ayyash al-Himsi mai riwaya daga Uthman ibn Shibak al-Shami wanda kuma su Ja'far ibn Abdul Wahid al-Hashimi daliban sa ne khatibu yana cewa innahu huwa wa shaykhuhu majhulani wa rawi anhu kana ghayra thiqa kamar da yake cikin al-Muttafiq wal-Muftarik na abinna na ukun su shine Abu Bakar ibn Ayyash as-Sulami maulahu wanda asalin sunan shi Hussein yana da lissafi na Garibul Hadif am ambace shi a baya sai yace wasalihun na shida nau'i na shida wasalihu shine wanda za a samu suna sun yi kama alkunya ma tayi kama salihu yace arba'atun hudu ne kulluhum kowannen su ibnu abi salih ana ce mishi salih ibnu abi salih atba haka ba karanta shi bin naqal tabahum wadanda guda hudu ga sunan riras na farkon su shine Muhammad Abu Muhammad al-Madini wanda aka san da suna Salihu maulat Tawama wato bararan bawan MBU Tawama kamar da bawashi da aka jance wata sunanta MBU Tawama ai gidan Umayya ibn Khalaf ne al-Jumahi shi Abu Salih din an yi sabani game da sunan sun ce sunan shi na Bahan ko kuma an ce na bahani jaddin sa ne wallahu alam Abu Zar'a yake cewa huwa Salih ibnu Nabahan Nabahan din shine yake kuna kina da Abu Salih to wannan shine na dayan su kenan wanda ya rasu ne a shekara ta 125 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganganu game da ihtiyaji da hadisin sa wanda khulasa dai shine malamai sun rawata shi kamar su Shu'ba da Malik da ibn Muhin da yahal qabban da wasunsu wasu kuma sun ce fika ne amma ya ikhtilati daga baya dan haka wanda ya ji hadisin shi kafin ikhtilat irin su ibn abi zaibin da ibn jurayj to babu laifi wanda suka ji kuma daga baya irin su thauri da malik da ibn uyayna to falaysa bishayin dan haka zaka ji amr yana cewa malikun adraka salihan wa qad ikhtalat wa huwa kabirun wa ma a'lamu bihi ba'san man sami'a minhu qadiman yace bana ganin laifin wanda yaji agun shi kafin nan abin nan haka yake a cikin mizanul i'tidal fi naqd ar-rijal na al-imam az-zahabi rahmatullahi ala al-jami' to nabiyun su shine salih ibn abi salih abu abdurrahman as-samman al-madini shine zakwan kenan salih ibn zakwan yana riwaya daga Anas wanda yana da riwaya hadisin shi na cikin sahih Muslim da littafin al-Imam Tirmidhi ma yaro ta hadisin sa babban mai riwaya ne sananne sai na ukun su shine Salih ibn Abi Salih al-Sadusi wanda yake riwaya daga Aisha da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma yana da dalibin su Khallad ibn Amr al-Imam Bukhari ya mutu cikin at-tarikh haka ibn Hibban a cikin as-siqat sai kuma na hudun su shine Salih ibn Abi Salih al-Kufi wanda yake maula ne ga Amr ibn Hurayf al-Makhzumi sunan baban Salih anan Mihran yana riwaya daga Abu Huraira akwai al-Imam al-Tirmidhi ya fada hadisin sa Bukhari ya mutu shi a cikin at-tarikh haka ibn Hibban a cikin as-siqat shi ma wannan akwai sabani game da shi Ibn Ma'in ya rauna tashi haka al-Imam an-Nasa'i ya ce majhuli ne kamar da yake cikin al-Mizan al-Mizanul I'tidal kamar da yake gaba da cewa wa minhu ma fi ismin faqat sai kuma wanda yake zuwa a cikin suna guda ɗaya kadai ambaci suna guda ɗaya wanda ba a ce dan wane ba wa yushkilu kuma sai ya zo da matsala ya zama akwai iskali kana hawi hammadin idan ma yuhmalu kaman aka ce hammad kadai idan ma yuhmalu idan aka yi ihmalin sa fa in ya kubnu harbin idan ya zama ibnu harbin wato Sulaiman ibnu harbin Abu Ayyub kenan Sulaiman ibnu harbin alwashi wanda yarsu ka ta 224 ya daga cikin zalu jama'a au arim wanene Arif shine Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi malamin su Imam al-Bukhari shi ma a shekara ta 224 yarsu wanda yayi tazayyuri bi akhra da karshe har kamar da Zabi yake fada cikin sura al-Nubala yace yema Ibn Hibban raddi cewa Ibn Hibban yayi sakhafanci a wurin ya ce mishi yana da rauni kaza kaza ya kawo maganar daru kutuni cewa bayan yayi raunin ba a samu wani hadisi mummuna daga gare shi ba wallahu alam to waɗannan guda biyun da Sulaiman ibn Harb ibn Abu Ayyuba al-Washi da Arim wanda shine Muhammad ibn al-Fadl as-Sudusi dukkanin su malaman su Imam al-Bukhari ne waɗanda kuma Arim asalin ma'ana Arim kamar a ce wato sahiq ko shadid kamar yadda zaka ji da Hausa sai a ce wannan ai muku ne wato ana nufin wani hatsabibi kamar dai kace hatsabibi amma ba wai hatsabibi bane tsaba hadda ce sai ake jin tsoron shi kamar yadda zaka tana cewa guru ko kaza irin wannan laqabin da ɗan makaranta suke wujunan su to idan yanzu waɗannan malaman ne suka yi kad atlaqahu suka kawo shi mutlaqan fahuwa to su a irin nan kamar yadda Muhammad ibn Yahya az-Zuhli ya faɗa kamar yadda yake cikin tafin Ar-Ram Hurmuzi al-Muhaddis al-Fasil bainar ra'i wal wa'i haka kuma mizzi a cikin dindin dinsa tahdibul kamali yace to idan suka itlaki shi fahwa to shine Ibn Zaid wato Hamadu dan Zaid awwarat mutlaqan awwarat an at-Tabuzaki ko yazo daga at-Tabuzaki wato abin nan Musa ibn Isma'ila kenan at-Tabuzaki haka ake karanta at-Tabuzaki nisba zuwa ga wurin saida abin nan siminti ne su siminti da kayan gini a kasar Bagadaza a kasar Basra amin Ibn Nasir yana cewa kamar da yake cikin littafin abin nan al-Ansab na Sam'ani yace huwa indana alladhi yabi'u ma fi butun ad-dajaj min al-kabdi wal-qalbi wal-qanisa mu a gurin mu haka ce Tabuzaki shine mutumin da ke sai da kayan cikin kaza da kai da kafa da hanji da zuciya wato kamar wani dan karamin mahaucin kaza kenan wasu kuma suka ce ba haka bane yana sai da kayan siminti ne da su duwatsu na gini shi ya kasance yana cewa la juzi khairan man nasabani kazalika kada Allah ya saka alheri ga duk wanda ya yi mun irin wannan kira yace ana maula li bani minqar da haka yafi so a ce mishi al-minqari fa inna ma nazala da dariya qaumun min ahliha fa nusibtu ila kazalika wasu mutane ne daga mutanen wancan anguwa suka zauna a gidana sai yake kiransu da wannan ana ce mana at-Tabuzaki wallahu alam to ko shi idan ya zama Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki ne ko abin nan ko Affan aw Affan ibn Muslim as-Saffar kenan wanda shi ma babban malami ne daga cikin manyan malamai aw ibn Minhal ko kuma Hajjaj ibn Minhal al-Anmati kenan al-Basri wannan malami da ya kasance dillali wanda san baya da wasa ilimin shi mai zafi ne sosai yar shi ka 217 da hadisi a cikin al-Kutub as-Sitta duka to idan waɗannan ne Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki aw warad an at-Tabuzaki aw Affan aw Hajjaj ibn Minhal fa dhaka ath-thani to nabiyin ne wato Hammad ibn Salama kenan almizzi a cikin tarjuma Hammad dan Salama da ke cikin Tazibul Kamal cikin mujalladi na 7 yayi fasli musamman inda ya kawo fi man ishtaraka fi riwayati an al-Hammadain aw infarada an ahadihima wanda suka yi da riwaya daga su biyun Hammad dan Salama ko Hammad dan Zaid ko kuma wanda yake da daya haka Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala haka a cikin sharhin nan na taqayid na shi al-Imam al-Iraqi ya cika magana akan wannan sosai sai a koma can domin dubawa to idan waɗannan ne fa zaka sani to nabiyin ne wato Muhammad dan Salama Burhanul Halabi anan ya ƙara baiti guda ɗaya inda yake cewa kaza idza atlaqahu Hajjab wa ibn Khalid fala yurtabu kaga shi ba su ambace shi bace kaza kaza idza atlaqahu huddabu, to haka nan kuma idan haddabu wa ibn Khalid fala yurtabu, haka nan idan kuma hudba ibn Khalid ya ainihin wato itlaqi haka shi ma sai a ilhakin shi da waɗannan a cikin su ne na Hammad bin Salama. Yace asali ne anan saboda shi ya ambata a ƙarshe a ƙasa, ya fara ambatan wancan ba wai dan ya girme shi a shekaru ba, domin a shekaru ne Hammad bin Zaid ya rusu shekara ta 179, kaga shine mutaakhir. Hammad bin Salama 167, sai da ya rusu da kamar shekara 12 kenan shi bin Salama, sannan Hammad bin Zaid ya rusu. Hammad bin Salama bin Zaid 167, Hammad bin Salama Hammad bin Salama 167, Hammad bin Zaid 179, kamar yake cikin At-Taqrib na Ibn Hajar. Wannan kenan. To kuma a kotan yadda ake gane waɗannan matsalolin, misali suka ambata su ce ana samun wasu nasoshi daga wasu malamai, a ce kamar misali fadan Ibn Jawzi, Tabuzaki baya riwaya sai dai daga Hammad bin Salama, da ka rinda kai Tabuzaki ya ce Hammad to dan Salama yake nufi. Ibn Minhal da Zuhuli da Ramu Rumuzi sun faɗa cewa Ibn Minhal shi ma bai riwaya sai daga wannan, wato sai daga Hajjaj dan sai daga Hammad dan Salama. Zaka ana iya gane su ta wannan yanayin. Daga cikin misalan irin waɗannan da Ibn Salahi ya buga har ila yau akwai itlaq na sunan Abdullahi. Haka itlaqin sunan Abdullahi ya kawo daga Salamatu dan Sulaiman cewa wata rana yana bada hadisi sai ya ce akhbarana Abdullahi, sai aka ce mishi wani Abdullahi ibnu man, sai ya ce ya subhanallah amma tarbauna fi kulli hadithin hatta aqula, yanzu hankalinku ba zai kwanta ba duk hadisi in na fada sai na ce حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظري الذي منزله في سكة صغد سينا فأدوان سنان شككي وانا دوانا دوانا. ثم قال سلمة إنه إذا كيل إيشت الكفين تهدى جيو انجي سلمة دان سليمان المروزي كان أبو سليمان وانده يرشي كاتل ريبيو دا أكو ببمال ميني حافظين مؤدب يتشي كجدى جيو إذن نتشي إذن أنتي حدثنا عبد الله يتشي إن أمكني fa huwa ibn Zubair, idan kaji mutanen Makka sun ce ga sana Abdullah fa huwa ibn Zubair, aw al Madina idan a Madina ne dan Madina ya ce ga sana Abdullah fa huwa ibn Umar, aw bil Kufa idan mutum Kufa ya ce haddathana Abdullah ya ce fa huwa ibn Mas'ud, aw bil Basra idan mutum Basra ya ce haddathana Abdullah fa huwa ibn Abbas, aw bi Khurasan fa huwa ibn al Mubarak. Haka Ibn Salahi ya ce Abu Ya'la al Khalili al Qazwini ya ce idan kuma a Misr ne to fa huwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, amma in a Makka ne Ibn Abbas, kaga a Makka an samu guda biyu kenan, Ibn Abbas da Ibn Zubair, sannan a Basra ma ana cewa Ibn Abbas, da haka akwai wannan sabanin game da wasu. Haka a kasar Sham Ibn Amr ibn al-As ne, ko kuma in a Madina ne Abdullah ibn Umar, kamar yadda An-Nadr ibn Shumayl shi mai fada, magana ce mai tsayi da malamai suke, amma dai haka ake gane su kowa mutanen gari suna ce mashi Abdullahi, kamar yadda ka ji ko waɗanne mutane suka ce mala waɗanne iri ne, idan ƴan Shi'a ne an san wanda suke nufi, idan Ahlus Sunna ne an san wanda suke nufi, idan mutanen gari kaza ne ko anguwa kaza, duk za a iya gane wa suke nufi idan sun ce malan itlaqan. Haka a wannan rayuwa ta mu misali, haka Shu'ba Abu Hamza idan ka ji ya ce an Ibn Abbas, to yana nufin Nasr Ibn Imran Ad-Duba'i, kamar yadda yake cikin At-Taqrib na Iraqi, ko da yake an ce ya kasance yana riwaya daga mutum bakwai wanda suke riwaya daga Ibn Abbas, amma ya wannan itlaqin ta daga wanda yake fara kenan. Akwai dai hanyoyi da dama da ake iya tantance su. To sai ya ce wa minhu na'am, daga cikin misalan har ila yau kafin mu tsallake, akwai abubuwan da al-Imam al-Bukhari yakan kawo ya ce haddathana Ahmad, sai a rasa gane wa yake gairu munsub. Haka a wani lokaci su ce Ahmad ibn Wahab ne, a wurare dama a cikin sahihin shi, haka wasu su ce Ahmad ibn Salih, wasu su ce Ahmad ibn Isa, haka yake ya ce haddathana Muhammadun daga cikin malaman shi kutanen kasar Iraq wani lokaci Muhammad ibn Salamin ne al-Bikandi wani lokaci kuma Muhammad ibn Yahya az-Zuhri hakan yace da sana Abdullah wani lokaci ya zama Abdullah ibn in daga Yahya ibn Ma'in ne wani lokaci kuma daga Sulaiman ibn Abdurrahman to yakan zama ko dai Abdullah ibn Hammad al-Amuli kamar da Kalabazi yake faɗa a cikin Rijalus Sahih Bukhari ko kuma ya zama daga Abdullah ibn Ubayy al-Khwarizmi al-Qadi kamar yadda shi kanshi wannan yake faɗa Iraki yake faɗa a cikin littafin sa Zahabi kuma yake cewa shi yafi ganin ibn Ubayy din ne kamar yadda yake cikin As-Siyar aka Ibn Hajar a cikin Hudar Sariya ta tauna akan wannan magana akai akan wannan mas'ala wallahu ta'ala alam wa minhu ma fi nasabin wani lokaci kuma daga cikin wannan kuma akwai abin da yake ba a cikin nasaba ma fi nasabin shine kashi na takwas kenan a cikin nasaba ya zama iri daya yace kal hanafi kamar al hanafi qabilan wato qabilat banu hanifa wanda akwai malamai a cikin su da ake danganta su kamar Abu Ali Ubaydillah ibn Abdul Hamid al-Hanafi wanda Bukhari musu sun fita musu da hadisi akwai kuma dan uwan shi Abu Bakar Abdul Kabir ibn Abdul Hamid al-Hanafi waɗannan su abin nan kabilar su ne Banu Hanifa aw madhhaban ko kuma wato madhhabar Hanafiyya kenan ta al-Imam Abu Hanifa النعمان ابن ثابت الكوفي الله ينجي غافر تامش وان دارسي كدري ده حمسن باين هجرة تو ان عمدو دنگن تا اتي الحنفي سيتي او بالياء سفي كو كما اسا ياء دن ابنبن تي او بالياء دا ياء سفي واتو اتي الحنفي ان عمدو نسبة زواغ مذهب كينا تدي كمال من نهو بسيدة وان نمبا انبند او بكر ابن الامباري شكتيني اكتي ياء kawo wannan magana kamar da ke cikin tagrib na Suyuti da Jam'ul Jawami' da wasu wurare sai suka ce a dinga cewa al-Hanifi al-Hanafi nisba ila Banu Hanifa al-Hanifi nisba ila mazhab Abi Hanifa to irin wannan shi ma kuma misalin irin wannan halayen shine kamar An-Nahawi akwai waɗanda ake danganta zuwa ga ilimin Nahaw suna nan da yawa kuma wanda ake danga ta zuwa ga wata kabila sananniya su wanda ake ce musu Banu Nahaw wanda batsunin ne min al-Azd kamar yadda yake cikin Tajul Arus na Mutadad Zabidi da wasu masadir haka a cikin Tahdhibut Tahdhib ma to idan aka zo danganta su Banu Nahaw Nahaw ibn Shams shine kakan nasu Nahaw ibn Shams ibn Amr wanda yake tikewa zuwa ga Malik ibn Nadar ibn al-Azd الخطيب يروي تو daga ibn al-ash'as cewa a cikin su mutum biyu ne ko uku kadai wanda suke da hadisi akwai yazid ibn abi sa'id an-nahwi akwai kuma shayban ibn abdurrahman an-nahwi wanda shi shayban ma yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita kuma harun ibn musa an-nahwi to din ba waɗannan ba duk waɗannan ku ka zance musu an-nahwi ba wai malamin nahwu ba dangantaka zuwa ga ilimin nahwu ba dangantaka zuwa kabilan Banu Nahaw ibn Shams az-Zawani to wannan yana da gaskiya abinda mutum zai iya rikewa dan ya gane to an samu ishtibahi a wasu mutane da aka danganta su zuwa ga kabila wato zuwa ga mazhabin Hanafiya din har aka sa su a cikin dabaqatul Hanafiya wanda kuma wasu su ma san rayi kafin aka bi mazhabin Hanafiya da haka sai an kula kwarai da gaske game da wannan danka a dinga samun ishtibahi kwarai zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a inda yake cewa talkhisul mutashabih da karatun ya gangaro yanda kai wasu abin nan bayani ne akan sunaye ga sunan iri daban-daban insha Allah Allah bangije samu dace Allah ya sa mu zama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh